Chanja kudi mu chanja gwamnati
talakawa na ta kara dan wuya
hawo da ce fane yana ta gagara sade ala kai mu rai da lafiya
mu chanja kudi mu chanja gwamnati
talakawa na ta kara dan wuya
hawo da ce fane yana ta gagara sade ala kai mu rai da lafiya
mu na tafiya cikin fagani alin sati na mu gashi a kure mu waga furgici har muna gaza gana tudu shirin zuwa gida ka ga yayan kaya yi dan bare wannan lamari da mai yake kama mulki na su yan mani na iya
mu canja kudi mu canja gwamnati
talakawa na ta kara dan wuya
hawo da ce fane yana ta gagara sade Allah kai mu rai da lafiya
ba sauya kudin muke gudu ba a a yanda akai a bayan mun sani a cikin al'umma a duba maslahar mai noma da mai gini sauya kudi cikin hikima kada jama'a sun shiga tsanani da yawa wasu sun kwana babu ci siye da siyarwar siyasa ya
mu canja kudi mu canja gwamnati
talakawa na ta kara dan wuya
hawo da ce fane yana ta gagara sade Allah kai mu rai da lafiya
mutum da kudin sa gashi ba kudi na modi ne kawai cikin duhu lissafi ne yake batan dabo magidanci sayan awo wani baya samun dubu daya a kullum bashi yakan ciyo yaya aikin an ce da shi kudi ba kashi dole zai kwana magiya
mu canja kudi mu canja gwamnati
talakawa na ta kara dan wuya
hawo da ce fane yana ta gagara sade Allah kai mu rai da lafiya
sabo da kabun dan gwagwarmaya ha musu gwarmai nake nufi amanar talaka dan san ayi maganin cire dafi ha musu gwarmai yana kira talakan nan da iyaye yokofi fatatta ki taro na tsintsiya sun jefa iyalai cikin kaya
mu canja kudi mu canja gwamnati
talakawa na ta kara dan wuya
hawo da ce fane yana ta gagara sade Allah kai mu rai da lafiya
mu sauya kudi mu sauya gwamnati aki a gare mu yanzu ya rage mun yi taku barar gadar kore umma akan fa a hadda ga su mun rike sauyin alkhairi muke bida mu rabu da mungu na tsallake talakawa ga lokaci Allahu ya kai mana rai dai da lafiya
mu canja kudi mu canja gwamnati
talakawa na ta kara dan wuya
hawo da ce fane yana ta gagara sade Allah kai mu rai da lafiya
hawo da ce fane yana ta gagara kamar a kasar babu gwamnati masu fada a jine cikin lamarin nan dai akwai karabuti masu mulki san babu tausayi kunshi na su babu masu kwaliti Allah wadaran shugaban da zai bacci talakansa babu lafiya
mu canja kudi mu canja gwamnati
talakawa na ta kara dan wuya
hawo da ce fane yana ta gagara sade Allah kai mu rai da lafiya
wannan surutu ga hayaniya ƙaryar banza ce suke mana dukan wasu dama maki da kare haƙi ga ɗan ƙasa sun hana jama'a tsitsi ake ta yi akan titi har da lokuna mun tanadi maganin canja canji domin goben mu lafiya
mu canja kudi mu canja gwamnati
talakawa na ta kara dan wuya
hawo da ce fane yana ta gagara sade Allah kai mu rai da lafiya
wannan ƙasa ba a kula da ilimi harka ta tsaro ma irin haka maimakon arzikin ƙasar mu ya sama a talauci ne yake ta haɓaka al'umma na cikin faganniya an bar su da ce fane da innuka abin ta a ce ba mu fi ƙarfin sa ba to Allah sa mu zama lafiya
mu canja kudi mu canja gwamnati
talakawa na ta kara dan wuya
hawo da ce fane yana ta gagara sade Allah kai mu rai da lafiya
ha musu gwarmai ya ce na wake dan musa kun ji sa gudu baba a gurin Mustafa na ce da mubarak na arewa har kudu Allah ya yi ma shugaban kasa jagora na ka hau tudu na ha musu gwarmai dan amanar talaka bebe ji duniya
mu canja kudi mu canja gwamnati
talakawa na ta kara dan wuya
hawo da ce fane yana ta gagara sade Allah
canja kudi mu canja gwamnati
talakawa na ta kara dan wuya
awo da ce fale yana ta gagara zabe alakai mu rai da lafiya
mu canja kudi mu canja gwamnati
talakawa na ta kara dan wuya
awo